شان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسغا كراتون إشيرينيا لمكفارة a wancan darasi mun tsaya karken harafin fa'un yanzu kuma insha Allah zamu tashi harafin jimun baiti na farko a harafin jimun kuma wannan shine darasi na 18 a sha hudu ko na'am darasi na 18 to Allah ya ba mu sa'a malam ya ci gaba da cewa tabaraka rabbun ammana bi hibaihi wa ahda ilaina rahmatan min samaihi tabaraka rabbun albarka mai yawa ya tabbatu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaku ammana bi hibatihi wanda ya game mu da kyaututtukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahada rahmatan ilaina kuma ya kyautar da wata rahama zuwa gare mu min sama'ihi daga samansa wato ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaku da ya game mu da kyauta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo shi ya shiryatar da mu kyautan yalwatacce sannan kuma ya saukan mana da rahmansa ta hanyar aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam min sama'ihi daga samansa rasulan shafa'a dawa'ana bi dawa'ihi jazallahu khairan nasi khaira jazaihi rasulan halin zantowa wannan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam rasulan manzo ne shafa'a dawa'ana ya warkar da cututtukan mu kaga adawa jami'i ne na mene dawa'un ko ya warkar da cututtukan mu shafa waraka warkarwa fi'li madi adawa ana dawa'un kenan bi dawa'ihi da magungunan sa jazallahu khairan nasi Allah ya saka ma fiyayyin mutane wanda ya fi kowa mutane khair abin nan cikin wanda ya fi kowa mutane alheri manzon Allah kenan khair jazaihi fiyayyan sakamakon sa fa atharuhu anwaruha tataballaju fa atharuhu dan haka gurabuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisan sa sune athar fa atharuhu gurabobin sa hadisan sa anwaruha hasken hadisan sa ta taballaju tana hasaskawa wato ma'ana hasken hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun haskaka mana ta taballaju mana tudhi wa tushriku sun haskaka mana da haka ne muka iya fahimtar addinin musulunci kuma muke bauta ma Allah muke sallah muke azumi muke zakka muke haji muke aure muke gado muke kaza muke kaza muke kaza duka a cikin addini to bisa ga dabi'a mu muna lalibin mufradat ko kun ga amma ya ummu amman amma ya ummu amman ismul fa'il ni sha'am ism maf'ul fa ma'mum ko daga ne aka samu am da khas ko hibaihi hiba menene kyauta jami ne ko mufradi hibaun mufradi ahaba shi ne jami ahbaun jami kenan dawa'un magani ko jami magani da dawa'un fa adwiya mai magani addawi to wanda ake aka magani fa muduwa ko madawi isu maful ko mudawa to kafin mu gama gida za a tuno khair suka ce ismu tafdil ne shi bai zuwa da alhamza a haka kai aka ji da ba suna amfani da shi khairun kaman sharrun ne shi ma haka bai da alhamza kaga in kana cin kusan ka ce mafi falal zaka ce afdalu ko mafi daraja akramu mafi amfani anfa'u to shi sharru da khairu haka kaji laraba suna amfani da su da ma'anar ismu tafdil amma ba su dauka alhamza athar jami'in athar fanzur ila athari rahmatillahi a wata gada kuma fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyi al-ard ba'da mautiha na'am asharru idan ka ce asharru to ibaran zata rikitar ne shin ismu tafdil kake nufi ko ko istifhami kake eh wa anna la nadri asharrun urida bi man fil ard am arada bihi marbuhu jalla shada idan ka ce sharru to ko sharrun nas yani mana huwa aktharuhum sharra na'am a sharrun wani istifhamin ne ai tambaya ce ka gani tambaya ne
kamar shay da yawo da sharrun khai da sharrun
ban gani ba dukkan su ismu tafdil ne dukkan su kowanne laraba ba su zuwa da su da alhamza a ce a sharru ana nufin mafi sharri khairun a ce a khairu domin yaltabisul ibara bi ibaratul istifham shine to sai suna amfani da shi kawai sharru khairu kawai haka wannan shine ga algalibu sha'i akwai wanda su kuma suka ce a za a zo da alhamzan ma yawwa amma nan ba shine me wanda ya fi yawa a larabci ba tataballaju bi mana bima'ana tudhi'u wa tushriku Allah ka samu dace na'am
can daga cikin ismu kula cikin majudi ko mudawa
mudawi ismul fa'il mudawa ismul maf'ul kenan insha Allah huwa at-tahirul mukhtar min kulli tahirin yunasika minhu awwalan fadlu akhiri atabi kitabil laysa min qawli sha'irin jala sada al ishrak ishraki an kulli nadhirin falil haqqi fiha hakay falil haqqi fiha manhajun laysa yunhaju wa tahiru kai shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakkake ne ba al mukhtar kuma shi zababbe ne fa min kulli tahirin daga dukkan uba mai tsarki daga dukkan uba kaka mai tsarki wato duk shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanana shi ko mai tsarki ne wanda ya fito daga sanan annabi Ibrahim ai kaga abin nan tsarkin tsarki kenan yunasika fadlu akhiri awalan minhu yazid ka san falalan wani daga cikin annabawa in ka tuna falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajar sa sai manta da kai falalan wani daga cikin annabawa kun gane ko nau yawwa yunasika fadla akhirin zai yana mantar da kai falalan wani daga cikin annabawa da su gabace shi minhu daga shi fallan manzo sallallahu alaihi wasallam awwalan a farko atabi kitabin laysa min qawli sha'irin yazo da wannan tafi ka sani wannan litafin kuma maganar mawaki bane jala sada al ishraqi jala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo shikenan sai jala ya yayi sada al mene yawa sada'a tsatsan al-ishrak shirka sai yayi tsatsan shirka an kulli nazirin daga dukan mai kallo manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam dan haka falil haqqi fiha manhajun sai ka ce falil haqqi manhajun fiha falil haqqi lalle gaskiya na da manhajun wani wani irin hanya fiha cikin ta cikin mene cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana ta sunnonin manzon Allah aka samu hanya tana da hanya wata hanya ta gaskiya ta shigo ta ratsa kowa da yake kokari ya ga ya bi shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi ta wannan hanya sannan ne zai shirye zuwa ga sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam laysa fiha laysa yunhaju haka ne ko laysa yunhaju ai laysa yubla bin sufa sannan muzu sallallahu alaihi wasallam baka sufa to ga wadansu abun faradat nan ko at-tahiru daga tahara ko al-muqtaz zababi yunasika da me menene masdarin shi nisyan nisyan to me mun tofa annasi ko an ce daga nisyan ne aka samu insan saboda yawan mantuwan mutum sai mito amma me jamin insan annas eh annas shine ko indonesia ko kuma mene unas ko kuma mene anasi wa anasi ya kafira yawwa to idan aka ce ina hujjata bi kitabin laysa min qawli sha'irin wala huwa bi qawli sha'ir kuma annamnahu shi'ra kuma yan bagida jala bi ma'ana asala ya gusar jala wa kashafa azala wa kashafa sada'a shine tsatsa tsatsa manhaji shine hanya laysa yunhaju daga nahaja yanhaju ko kuma anhaja yanhaju bala kenan bala ya tsofi sai
sa marfata yanhaju
yanhaju ko di yayi yunhaju ko yanhaju wajhuli da malumi di yayi na'am ta'akhkhara ba'than wa huwa fadlan muqaddamu min an-najmi ahda bal min al-ghaythi akramu من الأبي من الأبي أهنا بل من الأم أرحم جميل جليل في القلوب معظم به الأرض تسفو والبرية تبهج سيكتي تأخر بعثا وجن أي قوة أنا صلى الله عليه وسلم تأخر بعثا شيني يزو أكركي وجن ساقو معنى دي تنجيرين أن بابا شيزو شيني أن بنكركي muqaddamun fadlan wa huwa muqaddamun fadlan alhani shine a gaba abin gabatarwa wajen falalar daraja ba wanda ya kai shi sallallahu alaihi wasallam kai ka sani ma an baka san man muzu ko to ka sani ahada min an-najmi shi yafi shiritar da hanya shi yafi shiritar zuwa ga hanya fiye da tauraro yanzu ba sai tauraro ya haske sannan sai ga hanya kabi ba to ka sani manzo sallallahu alaihi wasallam shi shiriyar sa tafi da tauraro sallallahu alaihi wasallam bal akramu bil gaisi kai yafi ma girgije daraja ko ruwan sama sosai kuwa yanzu ka da girgije yake maka kyautar ruwan sama ko to haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake maka baiwa na shiriya yake maka baiwa na ga alkar nan ga ayoyin qur'ani ga hadisai nan ga sunan duka adam ya ba ku gola golai na addu'o'i ka samu kariya duk lokacin da al'amari yayi tsanani kai wata ya hayya ya kayyum ga rahmatuka astaghfir aslim li shani kulla wala tukilmi ila nafsi darhatain kai wata istighfari haji kuma ga kalmomin masu adalci shine tarwa ya gulam samillah wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika wa kul ma ai kaga wannan guidance ne an counseling mai tsadan gaske sai wasu sai kwa wannan manzo Allah zai iya baka wannan ka bi mutumin nan da ya fushi yace wallahi na san kalman da in ya fada Allah zai tafi mishi da nan fushin sallallahu alaihi wasallam wa zai baka abba wanda zai baka sai manzo Allah min al-abi ahna kai ahna min al-abi ya ma ya fi ubatu sai ba yi ya fi ubatu sai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya fi baba to sai bal arhamu min al-ummi kai ya ma ubatu sai wane su manzon Allah kenan daga sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga jamilun shi manzon sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne jalilun kuma shi mai daraja ne mu'azzamun fil qulubi kai abin girmama ne a cikin zukatan kowa kowa yana girmama shi sallallahu alaihi wasallam kabibi da mai rikon sunna da dan bid'a da kowa mai ne ana fadan manzo Allah sai kowa da ko sai kowa da rutu sallallahu alaihi wasallam tazuhu bihi al ardu kai in gajarta maka ma kaga wannan manzo din sallallahu alaihi wasallam to da shine kasa ma take alfahari zaha kenan zahwan takabbura zaha zahwan wal bariyatu tabhaju sannan kuma bariyatu talikai gabaki da da shi suke mene tabhaju ay tafrahu da shi suke farin ciki kowani na farin ciki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga mufrada din ta'akhkhara ko ya jinkirtu ba a san wannan tamyiz ne kenan boko hal ta tsara ba a san hal kenan zai zama algaisu girgiji ko ruwan sama ahna da arhamu duka manin su da to sai jalilun mai daraja kenan sha shekul jalil ka gani mujallal zahaya zuhu zahwan takabburan kenan ya girman kai na azali ba ismul fa'il ba fi hakaiti albariyatu kuma asalan albari'atu sai aka idanin alhamza ulaika hum khairul bari'a kana annafiu warshu da kalun duka tabahaju bima'ana tafrahu tana farin ciki bihina hajallahu sabila wa awdaha wa zahzaha bil haqqi bil haqqi al hawa fa tazahzaha falillahi ma ajla wa azka wa afu wa afwaha jabinu kunuz ash-shams fi sahwi fi duha wa arfun kama laqan nasim al banafsaja banafsaju nahajallahu at-tariq bi nahajallahu as-sabila bi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da hanya da shi nahaja bi ma'ana abana wa udha Allah ya bayyana da hanya karna ta hanyar wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa udha ya fitar da shi karna wa zahzaha al-hawa kuma Allah ya nisantar da sarrai bil haqqi da gaskiya fata zahzaha sai sarrai ya nisanta daga cikin dukkan mu in da zai dauki sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikin shi ko to shi kenan zai kora sarrai falillahi ma ajla falillahi dan haka bubbugun rahama daga Allah sun falillahi ma ajla to zai da muka dauki nan ma me za mu ce mata ka ce to ai tambaya kai ni ma ne tambaya ne go da aji go mata jibiya falillahi ubuwar rahma ta tabbatu daga na Allah ta tabbatu ga manzo sallallahu alaihi wasallam ma ajila ba abin da ya kashi bayyanantuwa wato shi wani haske ne ba wanda ya kashi bayyanantuwa wa azka ba wanda ya kashi sarki ko kuma mamakin abin da yasa zama mai bayyananni mamakin abin da yasa zama mai tsarki mamakin abin da yasa zama afwaha ma'ana mafi dadin kamshi jabinun shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabinun yana da wani irin fuska jabinu kunuzi shamsi yana wani yana da wani okay kunuzi shamsi ko yawa jabinun yana da wani irin haske kunuzi shamsi kaman hasken rana fi sahwi lokacin yaushe lokacin da rana ta sauke lokacin da rana ta washe idan girajire sun fita to sahati shamsu ta washe yanzu ana ganin ta karara to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi ranan nan haske washewa na'am shukuna nan idduha lokacin hansu wa arfun kuma yana da wani irin kamshi ka kuma ta arfu kamshi yawwa urf kuma ke tawo abu khudh al amwa khudh al afwa wa amur bil urf kama laqan nasima al banaf saju kama laqal banaf sajin nasima kaman lokacin da banaf saj ya hadu wani fure ne ya hadu da irin iskan nan mai taushi mai daushi wacce takan taso a mare lokacin mareci lokacin ne ma zaka ji in kana zaune gudi ne har bacci ma suke cin da daukan ka saboda dadin da lokacin ta to shi kuma nafsu ji yado yake yi fure ne yake yado gashi da launuka daban-daban kaga lokacin nan idan wannan kamshin ya taso iskan ya taso zai tafiyo da kanshin banafsa jinna sai ya zo kawai lullube ka suka ji bacci mana kana bacci kuma ga kamshi na shigan ka Allahu akbar kuma yayin da kai yakin wannan kenan wani yaki ne mala'iku suka rinka saukowa ana ruwan sama ga kuma shi ana rangaji ana bacci gaggabi kana daga mala'iku na saukowa kuma kana daga hannu zaka sa raka kan kafuri kawai sai dai kaga mala'iku sun girbe kanshi kawai sai dai kai ya fadi kawai ana bacci ba ana rangaji ba ana laulayi man na bacci eh yakin bidan ne ko wani yaki ne kuma gashi ga mala'iku in yughashikum nu'asa amanatan minku wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyudhhirakum Allah ka samu dace to ka dauka ka tuna lokacin da kake kana zaune a kofar gida kana shakatawa ga wannan iskan hankalinka kwanci ga wannan iskan ya taso na sim din ko lokacin su bai ya taso ga banafsar ya koro kamshin shi kamshin wannan furan ya ko iskan ta koro kamshin banafsar din nan kana fuki wannan ne kana gengiri manan ga kamshi kuma na bude ka ga kuma iskan mai toshi Allah ya samu dace to abin da yake son ya nuna mana shine manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kamshi kamshin nan yayi kama da kamshin da an iskan nasin ta taso ga ta da laushi ga ta da dadi sannan kuma ga ta ba ta da yawa ba iska ce mai karfi ba balantan da zaka ce ta dauke hulanka sannan kuma bugu da kari sai ta hadu da wannan kamshin banafsar jin to na haja bi ma'ana a bana ko na haja awdaha dade ne sabil mudhakkar ne ko muannas to bari mu nemi ayan alqur'ani Allah ya ce kul hazihi sabili ad'u ila allahi to sai kun mai wuce nayi wuce wuta da zo da sabil wa innaha wa innahu labi sabilin mukini innahu ne ko innaha wa innaha labi sabilin mukini to a zo da wuta ai kuma da ka samu sabil na'am sabil yuzakkaru yuwayu awayu annan to ina ayan da ta zo da tafsirinsa na'am da wai menene labi sabilin muqim ba ga shi an ce ne muqima to ka gani yuzakkaru yuwayu annan sabil ba yuzakkar wa yu'anna sannan kuma ga afwa fawha kamshi jabinun kanuri shamsi ko wannan wani ne tashbihi ne kafin adat tashbih murtajbi mursal ko to ina wajin shabahi babu kaga mursal wani ne kuma مرسل مجمل تشبيه مرسل لمجمل مرسل لانه لان الاداه مذكوره ولان وجه الشبه غير مذكور الله يسامح الله لو الهدي والصمت الذي دل فضله على انه على انه حب الاله وخله 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 عظيم النهى خير لذي الخير كله جزيل اللها يغشى البرية ظله فلا البسط مقبوض ولا الباب مرتج له الهدي كذا شيء ولا مدرسة الله صلى الله عليه وسلم تم سمن دك الله وصمت دوني إرن كويتي كويتي ko kuma kyakkyawan alhalu hasana kyakkyawan hali asamti kyakkyawan hali alladhi dalla fadluhu wanda yake nuni bisa ga mene fadalansa sallallahu alaihi wasallam ala annahu yuhibbu alilahi kaga hibbu nan masdar ne bima'ana mahbub gina da bisa ga cewa shi masoyin Allah ne wa khalluhu ko kuma sannan shi dan ga boye goshin Allah ne ba ji dadin nan mun namu sallallahu alaihi wasallam azimun nuha shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam azimun nuha shi mai girman hankali ne annuha jami'i ne mene nuhya نهيته شيء العقل إن في ذلك الآيات الأولين نهى النهى جميعنا النهيته نهيا شيء من العقل أنا تسمتني دخلني النهي أقسمونها سبب دهانك لي شيء كي حنا متن أي كتونا أبو وانا بادي ديبا إن دي متن لي حنك to ko zan ga kai bai aiki da sabon ubangiji da sauransu to shi mai girman hankali ne khairun kuma shi mai alheri ne lidhil khairi kullu ga masu alheri dukka kuma duk wani mabucin alheri zidin nan sahibi khair jazilul luha kai shi mai gwagwaban kyauta ne yakshal bariyata dhilluhu wanda dhilluhu inwasa ya ga salbariya di ya ne ba halittu ga baki da ba da ma gane haka ba sai ranin sai kiyama falal bustu maqbudun dan haka babu wata shimfida da aka yimke ta da aka tattare ta walal babu murtaju babu kuma wata kofa kullalliya irtajal baba irtajal ai bi mana agalagal baba فالباب مرتجل اي مغلق باب وتقف مرتجل wato ma'ana tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo to shiriya gaskiya abu ne take kawai shiriya a kodin lokaci kane mai ta zaka zaka same ta ba rufe ta ba kuma kokon karban tuba ma wuda biya ce manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam بشارته موجودة قبل خلقه ولا خلق يرضى كنهها بعد خلقه
نعم
تنم باو بلي بسر وانا بشارته موجودة قبل خلقه ولا خلق يرضى كنهها بعد خلقه رؤوف اذا الوى الزمان برفقه جواد اذا ظن الغمام بورقه saboda dabbin malam balami ya binin guraren nan da juma'a har na hadin jawad tafin kafin in mai karatu taf ai nayi kan hadin gurin kafin mai karatu taf fa fi kaffihi bahrun nadaya tamawuju bisharatu kaga bisharan manzo sallallahu alaihi wasallam mawjudatin samimiya ce kabla khalqi tun kafin halice shi ma eh mana annabi Musa annabi Isa kai kuma bisharan ya ji kuma bisharan bi rasulin ya ji ba da yasmuhu ahmad wa dukra wala khulqa yurda kai babu wata dabi'a da ake yarda da ita kunhaha bisa ga ita hakikanin ta ba'da khulqihi bayan dabi'u da halaye khulq sajiya jama'a wa tabi'a babu wata dabi'u da kai dade ta fiye da manzo sallallahu alaihi wasallam ra'ufun ga dan shi mai tausayi ne fa idza alwaz zamanu duk lokacin da az zamanu ko az zamanu zamani alwa bi ma'ana mala duk lokacin da zamani ya karkace yayi tsanani ya bauɗe to shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne birifkihi da tawagansa okay rufku ne ko yau to birifkihi da tausayinsa jawadun shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta ne a gani muna cewa fathul jawad ya jawad mai kyauta ba jawadun shi mai annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne idza dhanna al-gamamu duk lokacin da girgije dhanna ay bakhila yiruwa bi wadi idan ruwan sa idan girgije yake zaur da ruwa to shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne yawa fa fi kaffihi bahrun nada kai akwai tekun kyauta ma a tafin hannunsa ya tamawuju wanda yake ya tafi yake daukakuwa yake tangantanka saboda ya cika ya batse duk wanda ya zo kusa da shi sai ya samu wannan kyautar sallallahu alaihi wasallam to bisharatu mawjudatu mawjudatu ism fa'il lakum fi bihi khalqihi kha da fataha shine halitta khulqu dabi'a sajiya kunha shine hakikanin zatin abu alwa bi ma'ana mala wa waja jawadun mai kyauta open handed dhanna bi ma'ana bakhila kuma huwa al-ghaibi bi dhanin da dhad al-gamamu girgije ko wadiko ruwa ai madda ce ta qur'ani fatar al-wadika yakhruju min khilali bahrun nada shi tukun tukun kyauta ne kun ga kyauta yana da cikin tukun ne to wannan mai babu idafatu shay ila jinsi yake ya tamawwaju bi ma'ana yata yattaribu wa yartafi makarimu huttaqwa wa tilka al makarimu qalilun wa yawmun qa'imun thumma sa'imu falillahi minhu wal ataya jasa'imu jalilul mazaya fa huwa lirrusul khatimu walil haqqi burhanun walil rushdi wal hadi makarimuhu jami'un makram shi manzo sallallahu alaihi wasallam makarimuhu dabi'o'in sa ko daga cikin sa akwai attakawa wa tilka makarimu kai kaga wancan nan waɗannan dabi'o'in kuwa qalilun sun yi karanci ga mutane wa yawmun kuma sannan shi wani yini a wa tilka makarimu falailun ne ba ba qalilun ba ko to sai zan ba ka tagani mai tafsiri sai ka ce falailun qa'imun gashi dai shi mai tsayuwan dare ne wa yawmun sa'imun ko kuma thumma yawmun sa'imun shi kuma wata rana sai sannan kuma cikin yini ne azumi ne shi to dai amma dole sai da sanin zai zo wajen sai da tana Aisha da safe yana neman abin karin kumallo shi mun sha'i ba ba abin karin kumallo sai ce to ku shaida ni dai zan nazarci da azumi sallallahu alaihi wasallam walillahi minhu ubugar rahmata daga Allah ta tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam wal ataya da kyaututtuka jasimu jasaim jamin jasim mai jiki jasim mai jiki kenan daga jisimu jasim bi ma'ana badin amma nan ana nufin masu yawa jalilul mazaya shi mai girman darajoji ne kun gane almazayal jalila wannan min babi da fata sifani lil musu ibaran ba almazaya aljalila ne mazaya jami'in maziyya daraja fa huwa khatamul rusul khatamul rusul ki cika mafa annabana to bai mu dauki wannan kai kuma hutiya anafa bihi fawqa samaki mahalluna fayukramu mathwana wa yurqabu illuna na walil haqqi burhanun walil rushdi manhaju walil haqqi burhanun sai ka ce wa burhanun akwai wata garkuwa da ta tabbatar da haqqi da gaskiya eh manzo sallallahu alaihi wasallam da wata gina da wata garkuwa ta gaskiya kariya ta ubangiji sun musamman walil wa manhajun kuma yana da wani irin hanya lil rushdi na shiritarwa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam anafa bihi fawqa samaki mahalluna fayukramu mathwana wa yurkabu illuna to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anafa bihi Allah ya daukaka shi fawqa samaki bisa ga saman mini bisa ga manzil wato Allah ya dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa a sama wato saman masaukai ne taurari ya dauka kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhalluna bisa ga saman mu wato bisa ga gurum ya daga shi daga gurum mu nan zuwa sama fayukunu mathwana dan haka sai aka girmama makoman mu da bin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wayurqabu illuna kuma sannan aka kula da zumuncin mu la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ga illana dhilalu siwana duna aklin mudhilluna ko to dhilalu siwana kaga inuwar wani wasu mu duna aklin eh duna aklin ko uklin dhilaluna so eh dhilalu siwana din haka kaga inuwar wasu mu wato ma'ana zilalu siwana yana nufin ganima na wasu mu zulu inuwa ko to abinda za a sama na ganima duna akilin bai kai abincinmu ba wa zilluna kuma bai kai mene ba bai kai inuwanmu ba ganimanmu ba wato ganiman da wasu suka sama bai kai namu ba jana raudhihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jana ya tsinko jana raudhihi haka ne ko ya tsinko abin tsinkowa na ya'yan itatuwa daga fadi daga dausayin nan nasa fadaman nan nasa Daniel Kutuf wanda yake mai saukin makusancin abin tsinka ne da dani mai saukin mai makusanci ko karibin gana al-kutuf abinda zaka saka tsinko nan mangoro ko goiba ko lemo ko yaza ko makamcin wannan fa kulluna na kutufu hadani ya jamil kutufu hadani fa kulluna yaruhu ila ma yastahi yuridu to dan haka fa kulluna ka ko wanne daga cikin mu yaruhu haka ne ko yakan yi sammako ne zuwa ga abin da yake so ila ma yastahi yaruhu ila ma yastahi yakan yi sammako ne zuwa ga abin da yake marmarin sa ya sama wayidul ju sannan kuma yana yin tafiya ne wayidul ju sannan kuma yana yin tafiya ne cikin dare domin mene domin ya rarraba abin da zai sa iya sama na ganima to anan muna da anafa mun ganta bayacin ko irtafa ya daukaka as-samaki ko kace sama ko kuma kace manzilai masaukai na taurari maswa matabbata ko daga sawa yasui to isin fa'il fa sawin kuma kunta sawiyan fi ahli madyana isin maf'ul fa matsuwa wabisa matsuwa matsuwa zalimin ko na yaruhu daga yin abin nan raha yaruhu ko rawahan shine yin samako da sussan yashtahihi ka iya ci karanta shi da hawan ka iya karanta shi kuma da hawan da yashtahi wa fiha ma tashtahi al anfus wa talidhu al ayun kisa'i wa fiha ma tashtahi al anfus wa talidhu al ayun yudliju bi ma'ana yana yin tafiya cikin dare yasiru fil layli ilayhi liyaksamaha minhu dan Allah ya musu mutashi khaba kullu misbahin bi nuri ayati sallallahu alaihi wa sallam to abinda Allah ya ba mu iko mu karanta dide Allah shi ba mu ladan sa wanda kuma ne kuskure Allah ya fitar da mu kuskure ya ba mu iko gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.